أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukakin sarki da taimakon shi zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafi namu mai albarka wanda yake mafificin littafi bayan alqur'ani ga wajen dukkan wani musulmi shine littafin al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala zan mu tashi babun hubbur rasbabu hubbur rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-iman babu hubbur rasul min al-iman sallallahu alaihi wasallam hadisi na 10 kudi kenan zan mu tashi baban da yake bayani babai na 8 a cikin kitabul iman bai gushe ba al-imam al-bukhari yana ba mu can farko da ya kulla baban yayi bayanin cewa ayyuka suna cikin imani to hadisan da yake kul babukan da yake kullawa nan gaba duka suna kawo kafa hujja akan wancan abubuwan da ya faɗa cewa ayyuka suna kalkashin imani wanda ita ce aqida sahihiya yace san annabi alayhi salatu wassalam yana daga cikin imani wa bi isnadi al-muttasil ila al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yaqul haddathana abu al-yaman qala akhbarana shu'aib qala haddathana abu zinadi an al-a'raj an abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala wallazi nafsi bi yadihi la yunu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi annabi sallallahu alayhi wasallam yake cewa dangance da matanin hadisin yace ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi wannan rantsuwa ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yinta hatta akuna ahabba ilayhi ba zai imani shi ma'ana ba zai cika ba ya zama yana da kamilin imani sai na kasance na hi soyuwa gare shi sama da ma'aihon shi da diyen shi nan gurin wannan ruwaya haka ta zo kamar yadda zan mutar da wata ruwaya can gaba wadda take fassara ta da zuhudu ta kyarara sanadin hadisin mazajen da ke cikin sanadin hadisin na farko shine Abu Zinad asalin sunan shine Abdullah ibn Zakwan al-Madani al-Qurashi wa kana yakdabu min hazihi al-kunya bai ma san wannan kunya al-kunyar da ake mishi Abu Zinad amma malaman hadisi suna ishtahara biha ya shahara da ita ana mishi amma bai su ana hudunta bai daga cikin cewa la tana buzubil al-alqab dan saboda shi wannan dan a gane shi ne ake yi babu lahi ko da wani aibu ne sa araj ga sunan zai zo gurgu aibantawa ne amma dole a ambace shi da haka dan saboda kauce ma iltibasi cikin ilimin hadisi kuma an ba su damar wannan bai da matsala duk da bai so ya shahara da wannan sunan dan saboda zinad shine zan da kamar kesta abu kesta a shana shine zinad ana mishi wannan alƙana mishi alƙunya da Abi Abdurrahman malamai sun yi ittifaki akan cewa babban shugaba ne jagora ne Sufyan as-Sauri yana ambatan shi da cewa Amirul Mu'minin fil hadis Abu Hatim Razi yake cewa siqa ne kuma sahibu sunna da shi hujja take tsayuwa yana ruwaya daga manyan sahabbai kuma jama'a da damo sun yi ruwaya daga gare shi daga ciki akwai wannan abi hurayra daga tabi'a afwa nake so yake ruwaya nabiyu abdurrahman ibn hurmuz al-a'raj abu daud al-madani maula rabi'a ibn al-haris siqani sabatun ne tabbatacce ne cikin ilimi babban malami ne daga cikin abdabakatu salisa yana daga cikin manyan malamai wanda an yi ittifaki akan tausikin shi wannan sune sauran kuma dukkan su sun gabata a cikin ta'rifi na baya al-ladaiful isnadiyya a ciki akwai cewa cikin hadisin akwai tahdisi da ana tahdisi akwai haddasana kuma akwai ana an fulan su yi makamantan wannan da ya wuce magabatan da ke cikin hadisin sun gabata wannan wanda aka yi tarjama su matanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ya ce wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da Allah da rai nake hannun shi hina al-imam ibn hajar al-asqalani yake cewa fihi jawaz al-alif ala al-umur al-muhimma tawkidan wa illam yakun hunaka mustahlif a ciki akwai halaccin cewa mutun yayin rantsuwa akan wani abu koda ba a sa shi rantsuwar ba matukar abun nan yana da muhimmanci gashi annabi sallallahu alaihi wasallam nan ba wanda yake mishi rantsuwa amma da zai fara zancen sai da yayin rantsuwa ba dan koyi bidan saboda muhimmancin abun ne saboda san abun abu ne mai muhimmanci kuma nan da yake min walidihi wa waladihi da ma'aihon shi da diyen shi an gabatar da ma'aihwa dan saboda dukkan mafi wanda ka gani a ban kasa yana yawo yana da ma'aifa ba a ce ba gami da dangin shi da kannin shi da yayin shi dan yayin da kannin wani bai da shi amma kuma ma'aifan babu wanda za a ce ya huto yana yawo a duniya bai da ma'aifa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddama su bai kawo kannai da makamantansu ba wannan kenan sai hadisi na gaba حدثنا يعقوب ابن ابراهيم yake cewa حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند ها التحويل حدثنا ادم حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه dayanku ba zai yi imani ba kenan irin tafsirin wancan na baya imanin shi ba zai zama cikakken imani ba har sai na kasance ni ne mafi soyuwa gare shi min walidihi gami da ma'aihan shi wa walidihi da ma'aihiyan shi wan nasu ajma'in da mutane gabaki daya kenan wannan ruwaya kuma ta kawo mutane gabaki daya sun kumshe da yayin da kannai dukan su gabaki daya amma anan kin ma dai ba a hutar ga waccan magana ba dan saboda da ma'aihan aka fara sai kuma shi ma wanga kin sanadin shi sanadin mazajen da ke cikin sanadin wannan hadisi dukan shi yana cikin babe guda kuma akan abu ɗaya suke magana da shi da hadisin da ya wuce na farko a ciki Yaqubu ibn Ibrahim ibn Kasir ibn Zaid ibn Aflah al-Abdi maulahum Abu Yusuf al-Dawraqi siqa min al-Ashira babban malami ne daga cikin At-Tabaqatul Ashira sannafa al-Musnad yana da Musnad ya wallafa littafi yake cewa Musnad wa kana siqatun hafizun mutqin ya kasance siqa ne kuma hafizi ne kuma mutqin ya ga Lais ibn Sa'd kuma ya ji hadisi daga ibnu uwaina da qattan da yahya ibn abi kasir da ma jama'a da dama wanda ya rawaito hadisi daga wajensu latifa da ta shahidan gance da shi wannan yaquba ibnu ibrahim yana daga cikin malaman da ake ce ma ashuyukhut tis'a manya manyan malamai guda tara wanda ashabul kutubus sita sun yi ruwaya daga gare su mubasharatan bila wasita su guda tara ashuyukhut tis'atul mahara ya sanan gurin malamai guda tara wanda malamai kutubu sita yanzu masalan ka dauki su guda taran wannan kowanne ɗaya daga cikin su malamin bukhari ne malamin muslim ne malamin tirmizi ne kuma su guda shiddan nan al-kutubus ashabul kutubus sita di sun yi ruwaya daga gare su mubasharatan babu shamaki kuma sun huddo cikin hadisan su cikin littattafan su na farko malaman wannan guda tara su ne ziyad ibn yahya al-hasani abul khitab nabi shine abdullah ibn sa'id al-ashaj na uku shine Amr ibn Ali al-Fallas Abu Habs na hudu shine Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Hamdani na biyar Muhammad ibn al-Musanna al-Mulaqqab bi-Zaman na shidda shine Muhammad ibn Bashar daga Muslim ya yawaita da gare shi na bakwai shine Muhammad ibn Ma'mar ibn Rabi' al-Qaisi na takwas shine Nasr ibn Ali al-Jahadami sai na tara shine wannan da muka tardo Yaquba ibn Ibrahim ad-Dawraqi sune malamai guda tara wanda masalan wancan na harko da muka ce Ziyad ibn Yahya in ka dauke shi shi daya malamin Bukhari ne malamin Muslim ne malamin Tirmizi ne malamin Abu Dawud ma barin Imam Nasa'i malamin Ibn Majah kuma su dukkan su sun huddo hadisan shi a cikin littattafan su to wannan guda taran haka ne gabaki dai su ake cewa Ashuyukhut Tis'atul Mahara wani daga cikin Sheikh Adam a cikin sharhin da yamma sunanin Nisa'i ya wake su ya kawo su cikin wake ya hada su yake cewa ishtarakal ayyumatul hudatu zawul usulus sittatul wa'atu fil akhzi an tis'at shuyukh mahara alhafizina naqidin albarara ulaika alashaj wa ibn ma'mar nasr wa yaqub wa amr as-sirdi wa ibn al-ala wa ibn bashar kaza ibn al-musanna wa ziyad yuhtaza yace al-ayyumatu zawul usulus sittah ma abu talib tatahuna usul guda shidda dan saboda ayyum tahmaimata cewa kutubul usul sune wanda suke huddo hadisi da sanadin su har zuwa annabi alayhi salatu wasalam to wannan guda shidda suna daga cikin al-kutubus sita to yace sun hadu gabaki ɗayan su wannan shugabanni na shari'a fil akhzi gami da amsa hadisi an tisi shuyukhin gami da malamai guda tara su shiddan nan kuma wannan guda taran duka malaman su ne mahara wanda suke gwanne cikin ilimin hadisi al-hafizin hafizai an-naqidin al-barara masu ilimin naqdul hadis kuma wanda suke al-barara nagartattun bayi ula'ikal ashaj cikin su sune akwai al-ashaj da ibnu ma'mar da nasar da yaqub da amrus da amri da ibnu al-ala da ibnu bashar haka nan ibnu al-musanna da ziyad kenan wannan sune guda tara a rike su yanzu abinda zan mu hauda muku na taklifi na rubuto su haka kowa zan raba mishi in ana tahiya muna tahiya cikin sanadi wannan dai gashi na farko shine muka tarda kenan sauran ma kuma muna tahiya dan saboda wasa kokwaluwa wani in an je in an tar da wani cikin sanadi ya duba da kyau ya nuna mana cewa ga wani cikin ashyuhu tusa mun tar da duk wanda yayi wannan yana da kado daga nan har zuwa cikin karanta da muke ma sahih al-bukhari zan ba da takarda kowa karanta su ya har da ce su muna cikin tahiyya ba din na tarro su ni bana ƙara maimaita ba cewa wannan yana daga cikin ashyuhu tusa amma wanda ya riga cewa wannan yana daga cikin ashyuhu tusa yana da kado amma kuma in yayi shirme yace wannan yana daga cikin ashyuhu tusa ya zubu da wangakin shi a gaba kuma baya sa baki ba kenan dole mutun sai ya nura ga sunayen sa nan gurin anan waƙe ba ka nura tunda waƙe ba ambaci sunayen ma aihuwa ba da nasaba da komi amma nan sama ga sunan na rubuta su da sunayen su kowa da sunan shi da sunan ma'an shi yadda dai da ka ganshi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi baya bace maka ba daga gare shi aka rawaito wannan hadisin ya Aquba ibn Ibrahim barham mu gama saboda tasihili kenan wannan na farko cikin ashyuhu tis'a shine wannan da aka tarro a hadisi na 15 Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi yana daga cikin ashyuhu tis'a manya manyan malamai nabiyu cikin sanadin hadisin ma'ana ba cikin shuyuhu tis'a ba ibnu ulayya nasaba ce zuwa ga ma'aihiyar shi ba ma'aihin shi baban shi Ibrahim ibn Sahal sunan shi akwai wanda suka shahara ana nasaba zuwa ga ma'aihon sa mata to shi yana daga ciki ulayya ma'aihiyar shi ce baban shi Ibrahim ibn Sahal ibn Muksim al-Basri al-Asdi sunan shi yana daga cikin kabilar Khuza'a Shu'uba yake cewa wannan shugaban ibn Ulayya jagoran shugaban mu ne cikin hadisi ya ji hadisi daga Abdullah Aziz ibn Suhaib da Ayyub as-Saqtiyani kuma jama'a sun yi ruwatu sun rawaito hadisi daga wajen shi na gaba na uku kenan shine Abdul Aziz ibn Suhaib al-Bunani malamin busana ne suka ne yana daga cikin tabaqatul rabi'a kuma malamai da dama sun huddo hadisi daga cike da hadisan shi wannan malami kuma matanin hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo wannan hadisin da sanadin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ɗayan ku ba zai yi imani ba ma'ana ba zai zama mai cikakken imani ba sai na kasance yana so na sama da yallan shi sama da ma'aihon shi da diyan shi da ma mutane ga baki daya abinda ake nihi a wannan kamar yadda al-Imam al-Khattabi ya faɗa wannan san shine al-hubbul ikhtiyari la hubbut tabi'i so na zabin mutum ba so na dabi'a ba dan saboda so na dabi'a masalan kawai ka jiran ka yana son wani ba dan saboda addini ba ba shi ba ake nihi ba shi ba annabi yake nihi wannan za a samu wani wanda ba ma musulmi bane ba amma yana ma annabi wannan san dan saboda abubuwan na kirki da yaji annabi yana yi zaka samu da dama wannan ne asalin so na dabi'a ga kakan shi Abu Talib yana sai ya yi kowa san shi ma to amma bai ya shiga nan ba dan saboda so ne na dabi'a ba so bane na zabin karan kanshi na addini to shine al-Imam al-Khattabi Allah ji kanshi yake bayani Nawawi yace a cikin wannan hadisin nuni ne game annabsul ammara bisu rai wadda take mai umartan mutun game da mummunan abu mutun ya hi karhinta kuma wadda take annabsul mudma inna kuma tayirin jayi a gare shi dan saboda so ne abinda zuciya bata so ne dole zaka taushe ta akan ta so shi ma'ana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na cikin addini duk da wasu abubuwan da ya zo da su zaka zuciya zata ji kamar akwai takura a gare ta bata so kamar an kware ta ana cikin tsakiyar sanhi barci ya koro dadi a ce a tashi a tai sallah zuciya zata ji bata son wannan to amma annabsul ammara bisu sai a taushe ta annabsul mutma'inna ta hi karhinta ai tashi a tai zuwa ga sallah wannan dan saboda an san ka san cewa wannan abin da zaka tashi ka tahi gare shi tsiraka tana a cikin shi wannan ɗan shan wahalar da wannan kin duka sai kai banza da ita kadi iya da haiba da misali da cewa misalin mara lahiya ne wanda za a kawo mishi magani a bashi ga maganin da dacci rai batta so amma dole zai hi karinta ya shanye me yasa dan saboda ya san akiba abin yake bukata ba wannan daccin ba yana jin daccin sai ya shanye shi kyali kenan ka ga saboda ya samu lahiya to shi ma haka nan ne sha'anin addini abinda kana jin daccin shi bakka san shi zuciya batta so kake taushi ta kaje kai shi wannan shine san annabi alaihi salatu wassalam so na dabi'a ba shi ba so na wannan ake nihi kuma al-Imam Ibn Hajar yake cewa alamun sokin wannan da aka ambata shine mutun ya kasance ko da za a bujiro mishi cewa da duk abinda kan mallaka da diyanka da dukiyarka da komi duka abin da ka mallaka zakka iya rasa su dan saboda kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam zakka amince haka nan kin ta tabbata kuma da gaskiya yake ba hadi na hata baka ba hadi na baki ba shi ba idan ya kasance ba a samu wannan ba yace to san shi yayi rage bai sifanta ba da so irin wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada ba ana nihi mun bai da san Annabi in bai samu wannan ba amma san dai da ake nihi da Annabi yake nihi a cikin nan bai zo ba yace kuma na daga cikin san shin jar Imam al-Hafiz Ibn Hajar mutum yayi kokari wajen kama ma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da bata kariya da shari'ar da Annabi ya zo da ita da raddi ga dukkan wanda suka saba mata kuma yana daga cikin wannan al'amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar kuma wannan yace daidai gurgurdan mutane kowa sun sha bambam wannan yahi wannan wannan yahi wannan wajen san Annabi sallallahu alaihi wasallam so ta wannan huska ba so baka ta fatar baka so ta fatar baka kowa ya bude bakin shi yace ni masoyin Annabi ne kowa zai iya yin wannan da bakin shi to amma wannan san da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi shine na cikin wannan bayanin da malamai suke yi al-Imam al-Khattabi al-Imam an-Nawawi qadi Iyad ibn Hajar duka maganganun su ne wannan muka yi tarhisi akan san na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi da shi kenan shine in aka ce mutun ya tabbatar da wannan zai zama yana cikin masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam so na hakika in so na hata baka ne duk musulmin da ka tsare ya ce masoyin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma abin da zai tabbatar da wannan shine dabbaka wannan abubuwan da malamai suka yi bayani wannan shine na gaba babu na gaba shine babu na tara cikin kitabul iman babu halawatul iman halawatul iman baban da ke bayanin dandano na imani dandano na imani kenan bayan al-Imam al-Bukhari ya zano mana abubuwa da dama wanda suna cikin sunan imani ayyuka da dama wanda sun shiga kalkashin imani to kuma yanzu zai zana mana cewa imanin wannan da muke magana da ayyukan wannan suka shiga cikin shi in ka dauke shi kuma kai wannan ayyukan to kuma akwai wani dandano da zaka samu na imani kuma akwai wani samarat anhwani da zaka samu wannan na imani shi yasa a bayan sa sai kawo babu halawatul iman dan saboda tartibin babu buka da al-Imam al-Bukhari yake ba ashwa'iyyan bane kawai yake zuba su dukkan wanda malamai sun bi sun yi bayanin wannan babun alakashi da babu bukan nan da yasa gashi dalili da yasa abubuwa ne ya tsara su bisa dukka bisa fahimtawa da take hazika akan azaba buka na al-Imam al-Bukhari da isnadi muttasili al-Imam Bukhari yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana Abdul Wahhab al-Saqafi قال حدثنا ايوب عن ابي كلاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa salasun abubuwa guda uku man kunna fihi duk wanda suka kasance tare da shi ma'ana aka same su tare da shi to waje da halawatul iman ya samu dandano na imani ya samu dadi na imani an ya kunan Allah Allah ya kasance da manzon shi ya hisan su sama da dukkan wani abun da ba su ba san da kake ma Allah san da kake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana yana sama da dukkan san wani abu na duniya da yallanka da dukiyarka gabaki daya wannan annabiyu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah yaso mutum ba tare da yason wannan ba sai so ne yake dan Allah yana san shi ne dan Allah ba dan san abun hannun shi ba ba dan saboda wani maslaha shi ta duniya ba wa an yakraha an yauda fil kufur kuma ya rika kin cewa kada ya koma cikin kahurci kamar yadda yake kin a gefa shi cikin wuta kenan kamar yadda yake kin a sa shi wuta to haka yake kin a sa ya koma cikin kahurci zan mu takaita akan tunda namuzaji ne muke so wajen karanto sanadi da ma karanto malaman sanadin hadisi namuzaji ne muke bukata saboda tarjuma ta hadisi ta malaman hadisi ta kasu kashi uku akwai tarjuma ma'rifiyya akwai tarjuma hadisi akwai tarjuma naqdiyya duka muna takaita ne akan tarjuma ma'rifiyya dan saboda rijal na sayyid bukhari basu bukata tattaunawa cewa suna da inganci ko basu da kawai muna karanta su ne dan saboda mu ga wannan kin su mu san su wane ne in an ambace su shine makasudin Muhammad ibn al-Musanna a cikin wannan kinshi rijalul hadis Muhammad ibn al-Musanna shine wanda al-Imam al-Bukhari ya amso hadisin daga wajen shi shine malamin shi kenan Ibn Ubayd al-Anzi Abu Musa al-Basri wanda an san shi bizamin mashhurun bi kunyatihi ya shahara da al-kunya shi da sunan shi siqa ne yana daga cikin at-tabaqatul ashira na gaba Abdul Wahhab ibn Abdul Majid sakafi albasari malamin basara ne kuma sika ne tagayyar kabla mutu amma karshen mutuwar shi ya samu tagayyur ya har da shi ta sauya ya ji hadisi daga Yahya al-Ansari da Ayyuba Saqtiyani da malamai da dama Ayyuba ibn Abi Tamim Saqtiyani Abubakar al-Basri malamin basara ne kuma sika ne hujja ne yana daga cikin manyan manyan fuqaha kuma masu yawan ibada yana daga cikin adabqatul khamisa ya ga Anas dan Malik Allah ya rada shi kuma ya ji hadisi daga Umar ibn Salama al-Jarmi na hudu Abu Kilabah al-Basri Abdullah ibn Zaid ibn Amr Abu Amr al-Jamri sika ne yana daga cikin manyan manyan malamai amma kasirul irsar yana irsali da dama amma duk inda kuka ga marwayci an gehe shi da wani aibu kuma Bukhari ya hudo hadisin shi to yana da tabbas a wannan hadisin da ya kawo to bayyana wannan aibu wannan an ce Abu Kilabah mai yawan irsali ne to amma mu tabbatar da cewa hadisin wannan da Bukhari ya hudo nashi nan bai yi irsalin ba dan ya ambaci wanda ya bashi hadisin yana cikin dabaka ta uku ya rasu a garin Sham haribin min al-qada gudun shugabanci har ya rasu akan hanya an neme shi a bashi shugabanci akan gudun shugabancin ya rasu a hanya kenan wannan yake nuna mana tsoron Allah da takawata magabatan mu akan kaurace ma shugabanci Al-Imam al-Baydawi a cikin matanin hadisi ma'ana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa hadisin wannan Al-Imam al-Bukhari ya hudo shi a guri guda uku wannan shine na hudu wannan shine na farko guri hudu kenan an gama da wannan Al-Imam al-Baydawi yake cewa abinda ake nihi da sonan shine so na hankali wanda mutun zai hankalin shi zai ga cewa hankali inda yana da hankali lahiyayye ya ga cewa ya rinjayar da san wannan abubuwan da aka zana san Allah da manzon shi sama da dukkan wani abin san shi kamar misalin da aka yi can baya hakikanin so wanda ake bayani ba so bane dabi'a in so na dabi'a ne kamar yadda dai bayani ya gabata ba zai kasance ba an samu lada akan shi dan saboda shi wannan zuciya a asalin halitta ta ma ita ce take son wannan abu dan kaso kaza dan misali mutun yaji yana son tuwo ko ya ga tsire yaji yana son shi wannan ba an ce ba ko ta fara ladan a asalin zuciyar da aka halice ta tana son wannan abu ba abun yabo bane amma san da zai zama na yabo a hubbul ikhtiyari san wanda kai ka takura mata kai kallon kaso ta taji tana son abun shine yake zama na abun yabo babe na gaba babe na goma babu alamatul imani hubbul ansar baban da yake bayanin cewa alamar imani shine san mutan Madina babe ne guda ya shiga kalkashin imani na saboda babe abin da wanda ya kumshi aqida san su abu ne wanda ya kumshi aqida hadisi na 17 da sanadi muttasil zuwa ga al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Abu al-Walid yake cewa haddathana Shu'ba akhbarani Abdullah ibn Jabar qala sami'tu Anasan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alama ta imani shine san mutan Madina kuma alama ta munahuci shine kin mutanen Madina wannan marwayta hadisin marwaytan da suka kawo hadisin ma'ana rijalul isnad duka muna shine sama kawai dan saboda tarjuma ce ma'arifiya muke ita ma ba mai yawa ba dan saboda sanin mazajen hadisin sani na sama mutun ya san su sama ba sani wanda zai kewaye su gaba ɗaya ba hadisi na nawa ne na 17 Hisham ibn Abdul Malik al-Bahili maulahum Abu al-Walid al-Dayalisi malamin basara ne sika ne sak tabbataccen malami daga cikin adabqatut tasi'a ya ji hadisi daga Malik da Shu'ba da Hammad guda bi Hammad ibn Salama da Hammad ibn Zaid da Sufyan ibn Uyayna da ma wasu daga cikin malamai ya ji hadisi daga wajen shi na biyu Abdullah ibn Jabar kenan magabatan hadisin duk sun gabatan cikin marwaytan sai wannan birakin Abdullah ibn Jabar ibn Atik al-Ansari na mutan Madina ne na Madina ne yana daga cikin malaman Madina ya sai hadisi daga Jabir kuma da malaman iyar daga malaman daga Iraki ya ji ma hadisi da dama ya ji Umar da Anas dan Malik da sahabbai da dama Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i sun hudo hadisan shi wannan malami daga cikin fa'ida da ladaif na isnadin wannan a cikin sa akwai cewa isnadin wannan yana da cikin rubaiyatul Bukhari me ake ni da rubaiyat rubaiyat wanda sanadin tsakanin Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ranne akwai su wannan shine farkon hadisin da aka samu na rubaiyat akwai alama fil bukhari shine sulasiyat sulasiyatul bukhari wanda an hudda sama an wannan kinsu wanda tsakanin bukhari da wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam kawai mutum uku ne ala sabilil misal maki ibn sulasiyat ya hi kawo su daga maki ibn ibrahim daga yazid ibn abi ziyad daga salamat ibn al aqwa kawai mutum uku raƙin nan tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana daga cikin mafi tsawon isnadi ga al-imam al-bukhari a cikin hadisi 20 da wani abu ne suke da wannan daraja ya huddo su da isnadul ali wanda uku ran ne kawai tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu shidda wasu biyar wasu hudu to wannan yana daga cikin wanda mutum hudu rak tsakanin al-imam al-bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai al-imam malik a cikin muwatta kuma shi yana da sunaiyat wanda tsakanin shi da annabi kawai mutum biran ne da tabi'i da sahabi al-imam malik a muwatta yana da hadisi wajen 170 wanda suke haka nan kawai nafi malik an nafi an ibn umar kawai daga nafi sai ibn umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ke tsakanin shi da wannan kuma in Allah ya kai mu wannan sulasiyat na al-imam al-bukhari suna cikin nan gudul tahi ne ina da shi zan musa shi ma lokaci mu karanta shi wannan suna daga cikin ruba'iyat kuma a kamar da al-imam ahmad shi ma yana da sulasiyat al-imam ibn majah shi ma yana da sulasiyat amma sai dai shi duka da ifai ne yana da isnadi mai wannan amma kuma dukkan su da ife ne Allah ji kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alama ta imani shine san mutan Madina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Allah ji kanshi da gafara yake cewa wal murad abunda ake nihi da su sune al-Aus wal Khazraj dan saboda sun kasance kahin wannan ana sanin su da Bani Qaila Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su suna da cewa al-ansar mataimaka ma'ana wanda suka ba annabi taimako sai wannan ya zama na alama ce mata su daga an ce ansar kawai su ake nihi da su da diyan su da hulafa'in su da mawalikin su ake kebance su da wannan manqaba daraja mai girma dan saboda abin da suka samu da shi na ba annabi sallallahu alaihi wasallam taimako bisa ga dukkan sauran wata kabilu su suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya lokacin da ya je Madina da dukkan wanda suke tare da shi suka yi tsaye da lamarin Annabi sallallahu alaihi wasallam da taimaka mishi da karan kawunan su da dukiyoyin su har ma suka zabi kansu suka zabi Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sama da karan kansu a cikin lamurra da dama to wannan sai ya zama na wannan abin da suka yi shine yasa Annabi yake cewa alamar san su imani ne alamar kin su duk wanda ga yana kin su to wannan alama ce ta mana hucci dan saboda ba abin da zai sa ya kisu sai keta da hasada duk wanda suka kansu dan saboda haka ne tsoratarwa ta zo akan cewa duk wanda ya kasance yana kin ansar mutanen Madina yana daga cikin munafukai wannan shine abin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo dan saboda san su yana daga cikin imani babe na gaba Imam al-Bukhari yake cewa babun babi kenan wannan baban na 11 Imam al-Bukhari bai yi mishi tarjuma ba kamar yadda mun gani da dama da suka wuce wace amsa muke bada a wajen su yawa rarrabewa tsakanin baban da yake gaban shi wanda ya gabata magana uku ce ko kuma su malamai suka ce tatmiman amma qablahu cikawa ne game da abin da ya wuce gaba wasu kuma suka ce tarakahul imam al-bukhari muhammalan tashhizan li zihni al-talib ya bar shi ne ba komai a cikin saboda ya bar dalibi ya wasu kokwalo shi tunda ka gani dai dariqar da ya bi ta azama babbuka suna to kai ma ga hadisi nan ya ka maka ga babu ya bari ba komai azamu shi unwani kenan wannan suka ce al-imam al-bukhari abin da yake yi kenan dan kai barka komai kace a tubus amma wannan abin da yake shine tatmima amma qablahu in mu karanta hadisin zan mu gane me ya alaka shi da kawo shi bayan magana akan mutanen ansar daga nan sai mu gane babin me yake nihi al-imam al-bukhari da ya kawo shi al-imam al-bukhari da sanadi muttasil zuwa gare shi Allah ji kanshi yake cewa haddathana abul yaman akhbarana shu'aib an az-zuhri قال اخبرني ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عباده بن ثابت مبادر دان ثابت وكان شهيد بدر شي كما يا حلرتي بدر وهو احد النقباء yana daya daga cikin zababbu wanda aka zaba lailatul aqba a daren aqba anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hawlahu isabatu min ashabihi a gehen shi akwai jama'a masu yawa daga cikin sahabban shi annabi sai ya ce musu bayyuni ala alla tushriku billahi shay'an ku yi mini mubaya'a ku yi mini yarjejeniya akan cewa ba za ku yi shirka da Allah ba wala tasirqu ba za ku yi sata ba wala tazunu ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum ba zaku kashe iyayanku ba ma'ana kashe iya mata da suke yi dan saboda gudun talauci kamar yadda Qur'ani ya ba mu labari wala ta'tubi butanan taftarunahu baina aydikum wa arjulikum kuma kar ku zo da kiran ƙarya wanda zaku kirkiro shi kalkashin kawahunku da hannuwanku me yake nihi wannan yadda lafazine na aya na haka mun taba yin shirka me yake nihi cewa kar ku zo da kiran ƙarya ta kalkashin kawahunku da hannuwanku Anil ha azina ita wuce sai ya zama kuma tikrari ne ya gashi can baya ce wala tazunu yana cikin babanta amma ma'anar shi daban kawai wannan mukhtasin ne bin nisa mata ne ake ma magana cewa kada ki lalata aboye kina matsayin macen aure kuma ki kawo dan ki sashi cikin gidan miji kawai shine Allah yake nihi kiran ƙarya ta ƙarƙashin hannuwanku da ƙahuwanku dan saboda Allah madaukin sarki yana alkunya inna Allah ta'ala karimun hayyukan mai girma ne mai karamci ne alkunya yake ma abubuwa wala ta'asufi ma'ruf ta'asufi fa ma'rufin kada ku yi saba cikin dukkan wani abin da ya kasance na alkhairi faman wa faminkum duk wanda ya cika wannan mubaya'a da muka yi da ku fa ajruhu 'ala Allah la dan shi ya tabbata ga Allah wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani daga cikin wannan abubuwan da muka zana zinuban nan da nace ka ayi wani ya yi su fa uki ba sai aka mishi uquba fi dunya anan duniya ma'ana in ya kasance zina ce yayi aka mishi haddi ko sata ce aka mishi haddi to fa huwa kafaratul lahu wannan kafara ne gare shi wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu daga cikin wa'annan yayi wani abu summa satarahu Allahu sannan sai Allah ya ruha mishi asiri ma'ana ba wanda ya ganshi ba a tsaida mishi haddi ba fa huwa ila Allah wannan lamarin shi ya koma ga Allah insha afa anhu in ya ga dama yayi mishi afuwa wa insha aqabahu in ya ga dama yayi mishi uquba yace fa baya anahu ala zalik sai muka mishi mubaya'a akan wannan kafin mu je ga tarjuman mazajen babban abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla a cikin alaka tsakanin baban wannan da bai ma suna ba da hadisan da ya wuce ai baya ya ce mu alamar imani shine san mutan Madina a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan mutanen Madina menene yasa suka samu wannan karamcin da girma yadda ya zama alamar san su ma imani ne to ga abin da yasa kaga abin da suka dauka kuma suka cika da shi ga abin da suka dauka na alƙawali da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka cika da shi dalilin wannan suka samu wannan daraja ba kawai a burge su bane a burge Annabi bane suka yace alama san su alama ne ta imani ko kuma kin su alama ne ta manahuci a ga abin da suka yi suka cancanci wannan abu shine kawai suka ce dalilin da al-Imam al-Bukhari ya kulla wannan babi mutum ɗaya ne ina ga wanda mu gani ba a cikin sanadin nan wanda bai gabata ba shine Abu Idris al-Khawlani a'izullah shi ake cewa a'izullah ibn Abdullah ibn Umar al-Khawlani malamin Damascus ne yayi riwaya daga Abdullah ibn Mas'ud da Mu'az akan zance mafi inganci yaji Ubarat ibn Samit da Abu Darda da jama'a da dama an aihe shi ranar gazwatu Hunain maimuna take cewa Abdul Malik ya bashi alƙalancin Damascus yana daga cikin manya-manyan bayu na Sham kuma yana daga cikin makaranta Qur'ani na Sham ya rasu shekara ta 80 bayan hijira jama'a da dama sun yi ruwaya daga gare shi lada'if din dake cikin isnadin nan da fa'ida daga ciki akwai kasancewar isnadin malaman dake cikin hadisin nan na Bukhari dukkan su malaman Sham ne kuma daga ciki akwai cewa ba da hadis kenan wannan muka ce abinda muke karanta da cewa malaman Sham ne malaman Kufa ne mu san cewa gariruwan da al-Imam al-Bukhari yayi ta yawo wajen neman ilimi wanda suke nuna mana kimar neman ilimi da kuma darajar shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a cikin wajen guri 10 bayan nan a wannan gurin an gama kenan guri wajen 11 al-Imam al-Bukhari ya huddo shi kuma iri-irin wa'annan akwai su da dama wanda al-Imam al-Bukhari yana maimaita su da so da yawa na saboda tsawon shi ma zan mu takaita abubuwan da ya kumsa abubuwa ne ba kadan ba zan mu takaita mu abin da ya shahi mahallu shahirkin mu akan bayani akan shi dan za a yi bayani akan shi shi kadai da rusa ne masu yawa amma abin da al-Imam al-Bukhari ya kulla babu ya kan shi yake da alaka da shi shine zan mu dan yi bayani akai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman wafafa wanda ya cika fa huwa ila Allah lamarin shi yana zuwa ga Allah kenan wanda yayi aikin zinubi kuma bai tuba ba hayyan mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamarin shi yana ga Allah in ya ga dama ya mushi afwa in ya ga dama ya mushi azaba to wannan kalmar al-imamul mazini Allah ji kanshi yake cewa wannan raddi ne ga khawarijawa wanda suke cewa duk mai zinubi kahuri ne su a wayansu duk wanda yayi zina shan giya duka kahurci ne in kai zinubi kawai ka kahurta kuma raddi ne ga mu'tazila wanda suke cewa wajibi ne wanda fasiki kawai az in ya mutu bai tuba ba wajibi ne Allah ya mushi azaba kawai ba afwa in dai ya mutu yana fasikanci kawai dole ne Allah sai ya mushi azaba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kalkashin mashi'a cewar annabi yana kalkashin mashi'a yake nuna cewa in ya ga dama ba zai mushi azaba ba al-imamu tibi Allah ji kanshi yake cewa mai sharhin yana cikin wanda suka yi sharhin mishkatul masabi yake cewa fihi ishara a cikin shi akwai nuni zuwa ga cewa akame ga duk wanda ya kalma shahada ya furta kalma shahada to ka kame bakin ka gami zai mushi shaida cewa dan wuta ne ko dan aljanna ne dan saboda nasin wannan gashi kyarara ba zaka ce ba wannan mutum dan wuta ne ko dan aljanna ma'ana baka da tabbas ka tabbatar ma mutum saboda gashi annabi ma sallallahu alaihi wasallam yace lamarin shi na ga Allah in ya ga dama ya mushi azaba in ya ga dama ya mushi ukuba to kuma kai a wa zaka zo ka yanke mushi hukunci kace ko dan wuta ne ko kuma in ka ga yana ayyukan alkhairi kace kawai dan aljanna ne kenan wancan na farkon nasin shi yayi nuni akai nabiyin kuma shi ma haka nan na gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa insha azabahu in ya ga dama mushi azaba wa insha afa anhu ya ga dama ya mushi afwa yace ya tattaro hamma wanda ya mutu wanda ya tuba daga cikin wannan zunubin da ma wanda bai tuba ba wannan magana ita ce wanda jumhurin malamai suka tahi akai kuma bazin Allah yace ya mushi gafara ba zai kama shi da wani laihi ba amma hudud da haka yasan cewa kada ya amince ma kamun Allah madaukin sarki dan saboda bayyana tabbas kin cewa an karba ko kuma ba a karba ba tuba ko da man da yi ta kai da ce a tunda na tuba ka walahiya launi kada ya sake jikin wannan dan bai da tabbas kin an karba ko ba a karba ba dan tuba kamar sallah ce kamar azumi ne aiki ne daga cikin ayyukan alkhairi in kai sallah baka tabbas an karba kada kai rudu da cewa ni mai yawan sallah ne ko mai yawan azumi ne dan baka tabbas kin an karba to shi ma mai tuba haka nan kullun ya kasance cikin tsoro da hurgici kada ya zamana ya saki jikin shi yayi tunanin cewa kawai an karba tun da ya tuba kawai shikenan kenan babu tabbas malamai sai suka yi sabani game da wanda aka tsaida mishi haddi wasu suka ce ya halitta ya kasance ya tuba a sirrance kuma wannan ya wadatar mishi ma'ana wanda ba a tsaida mishi haddi ba afwan ya tuba a sirrance ba tare da ya hode ba in hukuma ba ta ganshi ba wasu kuma suka ce abin da yake shine je wajen imam shugaba ya tabbatar da fada tsaida mishi haddi ya samu tabbas kin cewa ya sauke kamar abin da ya faru da Ma'iz da Gamidiya wanda suke cikin sahabban Annabi alaihi salatu wassalam ya ga muna iya hadisin nan na 19 ko babi na 12 cikin kitabul iman min ad-din al-firar min al-fitan babu min ad-din al-firar min al-fitan babun dake bayanin cewa na daga cikin addini al-firar min al-fitan kaurace ma fitina nan gurin guje ma fitina nan idan muka nura al-Imam al-Bukhari ya saba ma al'adar da ya dauko da ita tun harko zai ce kaza min al-iman hubbul ansar babun hubbul ansar min al-iman babun kaza min al-iman nan kuma sai ya ce min ad-dini me yasa malamai suka ce dan saboda abubuwa guda uku addin al-islam al-iman dukan an gama su a guri daya kowanne yana wakiltar wani in ka ambaci addini kana nahin iman yayi in ka ambaci islam kana nahin iman in daban-daban ne wani yana wakiltar wani amma in tare suka zo kuma kowanne yana ma'anar shi daban kuma al-imam al-bukhari ya kulla baban da sunan al-firar min ad-din dan saboda kokarin kiyayewa lafazin hadisin da zai kawo hujja da shi hadisin da zai kawo hujja da shi kalman min ad-din kin ya ambata ba min al-iman ba sai ya kafa baban da ganin baban kyarara ya zamana alaka mubashara tsakanin shi da hadisin ta huto da sanadi muttasil zuwa ga al-imam al-bukhari Allah ji kanshi yake ce haddathana abdullah ibn maslama an malik an abdurrahman ibn abdurrahman ibn sa'sa'a an abihi an abi sa'idin al-khudri annahu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa yushku ya kusanta an yakuna khairan malil muslim ya kasance mafificin dukiyar mutum muslimi gana muntumakai tumaki yatba'u bihi sha'ful jibal wanda zai rika bibiyan saman dutsi da su wa mawaqibul qadr yana bin guraren ruwa zuban ruwa yafiru bi dinihi min alfitan yana qau guju da addinin shi saboda fitina da tayyawa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne yake bada gami da abin da zai faru a lokacin fitina zai zama nafiyayyen abin da yake ma mutum shine rika gudu da addinin shi a cikin daji wannan uzula yake wadi mazajin hadisin wannan a gurguje Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi al-Harisi Abu Abdurrahman malamin Basra ne asalin shi na Madina ne ya koma Basra ya zama da jimawa ake danganta shi gare ta siqa ne mai yawan ibada ne Ibn Ma'in da Ibn al-Madini basu gabatar da shi a cikin muwada akan kowa waje na daga cikin sigarar tasiya Malik ibn Anas shi kuma ya gabata babban malamin da aka ya shahara shi ta wuce a tsaya bayani akan shi duk da ya gabata Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa sunan shi ne Amr ibn Zaid ibn Auf ibn Amri a zuwa karshen nasaba shi babban malami ne daga cikin as-Siqat Abu Abdullah ibn Abdurrahman al-Ansari al-Imam an-Nasa'i na ukun kenan ya wasaka shi yana daga cikin manyan malamai Bukhari ya huddo hadisin shi Abu Dawud ya huddo hadisin shi kakan shi ya halarci Uhud kuma an kashe shi ranar Yamama a matsayin shahidi mana kakan nashi ba shi ba saboda shi tabi'i ne wannan hadisin annabi alaihi salatu wassalam yake ce mana al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a guri hudu wannan shine guri na biyar kuma shine na hari da yake cewa mutun ya rika gudu da addinin shi al-Imam an-Nawawi yake cewa cikin dalili da wannan hadisin akan tarjuma akwai nazari ma'ana al-Imam al-Bukhari abinda al-Imam an-Nawawi abinda yake nihi kamar yadda Isma'il yake ma Bukhari raddi akan wasu babuka da yake kullawa ya kawo hadisi kalkashin su al-Imam an-Nawawi shine yayin nan yace wannan hadisin akan hujja da shi akan wannan baban da Bukhari ya kulla akwai nazari akwai an duba da ce bai lazimta ba ya kasance gudu guje ma addini guje gudun da mutun yayi shine addini a nura da kyau asalin baban menene Bukhari yace babun min addini al-firaru min al-fitan na daga cikin addini gud mutun ya gudu da addini ya gudu kenan gudun ba shi bane addinin kokarin kana addinin ya al-Imam an-Nawawi yace gudun a ce yana shiga cikin addini wannan abun akwai nazari a duba da kyau yace ana yin gudun ne dan saboda kare addinin dan saboda kare addinin to amma malamai suka ce to kuma gudun tunda ya zamana kare addinin ne ake sanye gare shi to shi ma ana iya cewa ya shiga daga cikin addini kenan wasila ce amma kuma da take da muhimmanci dan saboda tana da muhimmanci sai Imam al-Bukhari ya dubi wannan sai ya bata matsayin ita ce ma ta shiga garkashin hadafin shine kare addini kenan kamar yadda muka yi bayani mutum masalan zai dauki abinci ya ci duk da abinci al'ada ne ba lada ba adda koi a ci amma in ya ci shi da manhar cewa ya samu karfin jiki yayin karatun Qur'ani ko yayin sallah ko yayin qiyamul layl to wannan cin abincin ma zai kasance lada ne shi yasa wani daga cikin salafun salih yake ce inni la ahtasibu qaumati kama ahtasibu naumati yadda nake kokarin in samu lada a qiyamul layl na barci na ma haka zan samu lada akan shi dan na kyautata ne ina yin shi ne dan in samu karfin tashin yayin qiyamul layl kenan ta wannan huskar dabi'a abu ne na dabi'a na al'ada amma da aka kyautata ne aka gyara sai ya zamana abun ya zamana shi ma kanshi addini ne to shine nan ake nihin cewa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi da nihin cewa gudun wannan duk da ba shi ba addinin bane amma da ya zamana dan addinin aka yi shi shi ma yana daga cikin addini an fahimta abin da yake ne an fahimci raddin na Imam an-Nawawi da kuma amsar da malamai suka bashi to da dama al-Imam al-Isma'ili Allah ji kanshi yana ma Bukhari irin wannan itiradat da dama malamai kuma suna bashi amsa akan wannan Al-Hafiz Abubakar al-Isma'ili wanda zan mu gani da dama abuwa sai ce wannan baban da Bukhari ya kulla kawai hujja kaza akan shi ban yarraba akan cewa wannan abin ya shiga ciki kuma malamai dake duka ta muna ce ta ilimi ba yana nihin cin mutuncin Bukhari ba sai kuma malamai su bashi amsa abun kuma ya fito hili shi da saboda shi ma Hafiz ne kamar da Imam al-Bukhari yake Hafiz shi ma Imam al-Isma'ili Hafiz kin ne alan zan mu takaita abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك